الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiyata tabbata ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadisi a cikin littafinmu mai albarka littafin Umdatul Ahkam li Sheikh al-Imam al-Hafiz Abi Muhammad Taqiyuddin Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali ibn Surur al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji tabaraka wa ta'ala mun gama karatu cikin babi na 44 cikin kitabul hajji babul hadi wanda yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga farkon babi na 45 babul gusli lil muhrim na'am
bismillahir rahmanir rahim babul gusli lil muhrimi ana abdullah ibn hunayn أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ولمستوربنا مخرم تخلفا بالأبواء فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه فقال المسور لا يغسل رأسه قال فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجرته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع أبو أيوب يده على الثوب فضعضعه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه الماء أصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه ثم أقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل وفي رواية فقال المسور لابن عباس لا أماريك بعدها أبدا القرنان العمودان اللذان تشد فيهما الخبشة التي تعلق عليها بكرة البئر
babul gusli lil muhrimi wannan babi yana bayani dangane da halaccin yin wanka ga mutumin da yake dauke da harama ta aikin haji ko ta umara idan mutum yana dauke da harama ta haji ko yana dauke da harama ta umara idan ya buƙatu zuwa ga yi wanka ya halatta yi wanka akwai waɗansu daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda suke ganin cewa idan zai zuba wa jikin shi ruwa to duk inda yake da kwai gashi kada ya yarda ruwan nan ya taba shi saboda idan ya je wanke shi zai iya yana cuccudawa wani gashi ya cire shi kuma idan ka cire gashi da gangam suka ce akwai matsala to dan haka shi yasa suke ganin cewa idan mutumin da yake dauke da harama ta haji ko ta umara to ko wanka zai kada ya wanke kanshi to za mu gani a cikin hadisin an Abdullah ibn Hunayn wannan hadisi an amso shi daga Abdullah dan Hunayn wannan tabi'i ne bai riski ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba amma yana daya daga cikin dalibai na Abdullah dan Abbas wanda ya takwankwadar ilimi a wajen su to wata rana Abdullah ibn Hunayn yace anna Abdullah ibn Abbas wal miswar ibn Makhramata radiyallahu anhum haqiqa Abdullah dan Abbas da miswar dan Makhrama yardal Allah ta kara tabbata a gare su gabaki dayan su shi Abdullah da mahaifin shi Abbas da miswar da mahaifin shi Makhrama dukkanin su wadannan sahabbai ne miswar sahabi ne Makhrama sahabi ne na ma'aiki shekara ɗaya aka haife su da ma'aiki alaihi salatu wassalam shi Makhrama mahaifin miswar kuma mutum ne wanda yake da kwai tsaukin hawa mutum ne mai zuciya wata rana ma'aiki alaihi salatu wassalam an kawo mishi wato waɗansu riguna manya-manya masu kyawo wanda aka musu ado da zinari sai Makhrama ya ji labarin manzon Allah ya rarraba su a yi shi kuma manzon Allah ya ɓoye ta miswar ta Makhrama shikenan sai tawa misra tashi mu tafi waje manzo Allah yace yayi rabin shi amma ya mance da ni yana zuwa ta shi ya kira mu shi misra yace manzo Allah ne zan kira mu kai ce eh yace ai ka san ba mai girman kai bane kace kawai mahrama ne yake mishi magana a kofa yace na shiga na tabo mishi yace da yake ya san mahaifina dama mutun ne mai zai yace kan ya huto sai huto mishi da kayan shi a leda yace wannan na aje muku malam mahrama yace a hasanta yace radiya mahramatu yace mahrama ya yarda yace amma da zan wace ne in ka kuka ya za a yi rabo ne a manta da ni yace a ba manta da kai ba ai kai malam mahramatu ba ka mantu ba wa kana fi khuluqihi shidda mutun ne wanda sai a hankali to amma manzo Allah saboda ya iya zama da shi ba shi da matsala da shi ko kadan to wannan mahrama sahabi ne na ma'aiki misuwar sahabi ne Abdullahi dan Abbas sahabi ne mahaifin shi Abbas sahabi ne sai a ce radiyallahu anhum Allah ta'ala ya kare yadda da su gabaki ɗayan su to da Abdullahi dan Abbas da misuwar dan mahrama ikhtalafa bil abwa'i wato sun yi sabani a wannan gurin na abwa abwa wani guri ne tsakankanin Makka da Madina ake ce da shi abwa akwai waddan a wannan lokacin idan mutum zai zo shi daga Madina yana iya yadda zango ana abwa ya tsaya ya huta haka ne in yayi gaba akwai waddan ya tsaya ya huta to Abdullahi dan Abbas da misuwar suna wannan gurin da ake ce da shi abwa sai suka yi garrama suka yi sabani tsakankanin idan mutumin da yake dauke da harama ta aikin hajji ko ta umara yana wanka zai wanke kanshi ko ba zai wanke kanshi ba sai suka yi sabani fa qala ibn abbas ya gasilul muhrimu ra'sahu abdullahi dan abbas yace mutumin da yake dauke da harama ta aikin hajji ko ta umara idan yana wanka zai wanke kanshi wa qala al miswaru la ya gasilul muhrimu ra'sahu miswar yace a mallam abdullahi kalmun sha in dai mutum yana dauke da harama ta aikin hajji ko ta umara ba zai wanke kanshi ba idan yana wanka aje saboda idan yaje wanki hakan nashi yana cikin gogawar zai iya cirewa wani gashi bai sani ba wani gashi zai iya fita kuma a samu matsala dan haka kale wanki an gane ku qala abdullahi ibn hunayn yace to suna cikin wannan garrama abdullahi dan abbas shi ga yanda ya tafi akai ga mokifin sa shi ma misuwar ga mokifin sa to shikenan ake so a samu alfasil bainahuma alhakim bainahuma wanda zai rabe tsakankanin su zaman to ya kashe wannan wuta din saboda a wannan lokacin manzo Allah ya bar duniya shikenan Abdullahi dan Abbas ya san akwai wadanda suke sahabbai ne na ma'aiki wanda sun san wannan sunna din daga ma'aiki irin su Abu Ayyuba al-Ansari Abu Ayyuba a gidan shi manzo Allah ya sauka lokacin da ya zo Madina fa arsala ibn Abbas ila Abi Ayyuba al-Ansari sai Abdullahi dan Abbas ya ce Abdullahi ibn Hunayn Abdullahi je ka gidan Abu Ayyuba al-Ansari ka je ka kamai tambaya ka ce kaka ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake wankewa kanshi idan yana da kai harama ta aikin hajji ko ta umara Abdullahi ibn Hunayn yace sai na tafi da naje ne yace fawajatuhu yagtasilu bainal qarnayn sai na samu Abu Ayyuba al-Ansari yana wanka tsakankanin wato ginshike guda biyu na wata rijiya yana wanka tsakankanin ginshike guda biyu za mu fassara al-qarnayn a ƙarshe insha Allah ginshike guda biyu wannan wa yanzu irin wannan rijiyoyin mu duk rijiyoyi ne na zamani amma akwai irin rijiyoyi na da wanda watakila su mallam Habibu za su gansu in muka yi sharhin shi an gane ku na same shi yana wanka a wannan guri wa huwa yustaru bi thawbin al-hali haqiqa shi Abu Ayyuba al-Ansari an kare shi da tufafi a wannan lokacin ba irin katangi bane ake kawai mutum zai wanka za zuwa dan kara wadansu jafto da mayafi da zaman to sun yi mishi katanga sai yayi wankan shi fa sallamtu alaihi ina zuwa sai na wa Abu Ayyuba al-Ansari sallaba yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh fa qala man hadha sai Abu Ayyuba al-Ansari yana cikin wankan bayan ya amsa sallama yace wane ne ya shigo fa qultu ana abdullahi ibn hunayn sai nace ni ne abdullahi ibn hunayn arsalani ilayka ibn abbas yas'aluka kayfa kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama yagsilu ra'sahu wa huwa muhrim nace abdullahi dan abbas allah ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifinsa shi ya turo ni gurinka yana tambayar ka yace kaka ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana wankewa kanshi idan yana dauke da harama ta aikin haji ko ta umara, idan yana wanka kaka yake wankewa kanshi. Ina Abu Ayyub al-Ansari yace wa faga shannu tabaka, sai faduwa ta zo daidai da zama, ka zo ina wanka, idan sai a nuna maka yanda ma'aikin yake. Abdullahi ibn Hunayn yace fawada Abu Ayyub yadahu ala thawb, sai Abu Ayyub al-Ansari ya dora hannun shi akan wannan tufafin da aka sitirce shi da shi, saboda tufafin yana da tsawo, ta yanda kan nashi ba zai bayyana ba a gare ni idan ya bar shi. Sai Abu Ayyub al-Ansari ya dan danna tufafin yayi kasa kadan ta yanda kan shi zai bayyana a gare shi. Fa ba'ahu ya dan tattaka shi ya dan yi kasa, hatta badali ra'suhu, har dai kan shi ya bayyana a gare ni, ya zama ina kallon kan shi. Thumma qala li insanin yasubbu alayhi al-ma'a, sai Abu Ayyub al-Ansari ya fada ga mutumin da yake zuba mai ruwa, sai ya ce mishi usbu, zubo ruwa a kaina. Fasabba ala ra'sihi, sai ya kwarara ruwa akan Abdullahi akan Abu Ayyub al-Ansari, ya zuba mai ruwan akan shi. Thumma harraka ra'sahu bi yadayhi, sai ya mammotsa gashin kan nashi da hannayen shi, yace yayi haka irin da yanda dai ake yi din, ya mishi shi da gaske kuma yayi, ba irin sa ba san ba ma yabi, mammotsa su yayi da kyau irin yanda wata kila ma wani gashin zai iya cirewa. Thumma aqbala bihi ma wa adbara, ko fa aqbala bihi ma wa adbara, yayi anan thumma yayi ko ba aqbala, thumma aqbala bihi ma wa adbara, amma a nusa khalbuce fa aqbala bihi ma wa adbara, amma wancin nusa khadin thumma ne, thumma aqbala bihi ma wa adbara. Sannan kuma Abu Ayyub al-Ansari yayi gaba-gaba da hannayen nashi, yayi haka don wata dauda ya tasa ta kuma lawa adbara yayi da baya da su, ya dawo da su. An gane ko? Thumma qala, sannan kuma Abu Ayyub al-Ansari yace wa Abdullahi ibn Hunayn, hakaza ra'aytuhu sallallahu alaihi wa sallama yaf'alu, yace haka naga jakadan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana aikatawa. Yanda ka gana yi dinnan, haka na ganshi yayi, ko ƙari bin yi ba. Shikenan Abdullahi ibn Hunayn sai ya dawo ya gaya wa Abdullahi dan Abbas ga yanda aka yi, ya nuna mishi ga yanda Abu Ayyub al-Ansari ya nuna mishi yanda yayi. Wa fi riwayatin, a cikin wata riwaya, to da Abdullahi ibn Hunayn ya kawo wannan labari na sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wajen halaccin wankewa kai lokacin da mutum yake wanka idan yana dauke da harama ta haji ko ta umara, faqala limiswaru libni abbas, sai miswar ibnu makhrama yace wa abdullahi dan abbas, la umarika ba'daha abadan, yace mallam abdullahi bazan sake yin garrama da kai ba bayan wannan garrabar da muke har abada, na yarda kafi ne gaskiya, amma na kare ja da kai mai gidanmu ne. Saboda zamu mai kiyawa abdullahi dan abbas addu'a, ya mai addu'a Allah ka fahimtar da shi littafin alqur'ani, Allah ka sanar da shi hikima. Yadda za ka cewa tafsiri yawanci na Abdullahi dan Abbas ya fi shahara, in ka ga tafsiri, in kana karanta Ibn Jarir al-Tabari ko kana karanta tafsirin Ibn Kathir ko kana karanta waɗansu daga cikin tafsiri, za ka ga cikin sahabbai Abdullahi dan Abbas an fi rawaitowa maganar shi, ko cikin kutubu tafsiri za ka yi ta karantawa cikin littattafan nan na sunna, Sahihul Bukhari ka shiga kitabu tafsir, ka shiga Sahihu Muslim, ka shiga Sunan Abi Dawud da sauransu, duka zaka yi ta ganin athar na Abdullahi dan Abbas, kuma zaka yi ganin cewa in ba sahabbai bane wanda suka yi magana din, tabi'ai ne, zaka ga ɗaliban Abdullahi dan Abbas ne, irin su Mujahid ibn Jabr, irin su Sa'id ibn Jubair da sauransu. To yace bazan ƙara yin garrama da kai ba, la umarika ba'daha abadan, bazan sake yin garrama da kai ba har abada bayan wannan garrama da muka yi, na rufe garrama da kai mai gida ne. To mu anan namu bai kawo ba wannan sharhin. Sai ya ce al-qarnan, wato abinda ake nufi da al-qarnan sune al-amudan, jimshikai guda biyu, allazani tushaddu fihi mal khashbatu, wanda ake daurewa icce na rijiya, ake daure shi a jikin su. An gane ku? Allati tu'allaqu alaiha bakratul bi'r, wanda ake rataya wato budurwa ta rijiya akai, kewayen wannan ta rijiya, zawara ta rijiya, wannan kureretin nan na rija akan shi ne ake ratayawa ba irin wannan rijar tamu bace gimshikai ne guda biyu ake idan aka yi suka yi sama sai kuma a hada da a wannan bangaren da nan sai a dora ittina guda biyu idan aka dora waɗannan ittinan guda biyu sai ya zama to idan mutun ya shiga cikin wanka zai kama su ya fito an gane ku to wannan sune alƙarnain bayan alƙarnain tsakankanin gimshikai guda biyu wanda ake ratai wannan wato dandamali na rijiya akai wanda mu yanzu damkin nan da ake yi wannan ci gaba ne irin wannan su matatakara duka da ake wannan ci gaba ne duka yazo mana a wancan lokacin babu su irin rijiyar da وبهذا القدر كفاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك